teaching hermeneutics today.
Yanzu ko zan koma ainihin koyar da fassarar littafi mai tsarki,
which is the doctrine,
wanda ko koyarwa ce,
of how to study scripture.
Yadda za a ainihin nazarin magana Allah.
You just caught me in a fundamental mistake.
Kuma na aina nuna mishi tabbataccen wata kuskure.
That is what I want to start with right now.
Inda ko nake so in fara kenan daga shi yau.
Context always matters.
Ainihin ko abinda aka rubuta akai yana da mu.
You will not correctly handle the scripture.
Ba yadda zaka iya fassara maganar Allah a yadda ta dace.
Unless you understand the context.
Sai ka duba wannan magana ne ake kai a wannan wurin.
And there are three contexts.
Akwai ko ainihin abubuwa kashi uku.
That you always need to consider.
Wanda ya kamata ka duba yayin da kake fassara.
The first one is the immediate context.
Ainihin na farko shi ne zance da ake yi a wannan wuri.
What is happening?
Menene ke faruwa a wannan wurin?
What is happening in the verses immediately before and immediately after?
Menene ke faruwa a aya da ta gaza wannan da kuma wanda aka same ta kafin aya da kake dubawa.
Like I was once in a church.
Kamar yadda nake faɗa cikin ecclesia.
In Nigeria.
A Nigeria.
And somebody said.
Sai wani ya ce.
Oh. God would just visit us.
Da kamar Allah zai ziyarce mu.
They didn't read the context.
But
the
current abin da ke ciki ba.
It was from Jeremiah.
Saboda ko wurin yana magana ne akan Ayuba.
And if you took the whole verse,
idan ka dauka dukkan aya,
it was about,
yana nan ne game da
judgment.
Ainihin hukunci.
Job 7:17.
Ayuba sura 7 aya 17.
What is man that you should exalt him?
Wane ne mutum da zaka daukaka shi?
That you should set your heart upon him.
Sai kuma ka sa zuciyarka akan sa.
Doesn't that sound wonderful?
Wannan ko ba ta zama da kyau ba?
Don't you want God to set his heart upon you?
Ba kwa so Allah ya saka zuciyarsa akan ku?
That you should visit him every morning.
Inda ko kake ziyartarsa kowane rana.
Don't you want that?
Ba kwa so wannan?
That God would that what is man that you should exalt him?
Wane ne mutum da zaka daukaka shi?
That God sets his heart on us.
Inda Allah ya sa zuciyarsa akan mu mutane.
He would visit us every morning.
Har kuma yana ziyartar mu kowace safe.
Isn't that a wonderful thing?
Wannan ko ba abu mai kyau bane.
Until you read the context.
Sai ko ka karanta abin da ke a ciki. Zancen da ake yi.
And test him every moment.
Sai ko ka gwada shi kowane lokaci.
How long?
Yeah, it's a kid that's a
wolf. Will you not walk away from me?
Bazaka agamun kababa kukakan.
Job is scraping.
Ayuba fa yana kankara jikinsa ne.
The boils on his skin.
Yana kankara kumburin ainihin marurai da ke jikinsa.
The pus-filled sores.
Da ma ainihin ruwan maru da ke fita daga jikinsa.
He's saying, you visit me every morning.
Yace Allah kana ziyarta ta kowace safiya.
If you take it out of context, it sounds good.
You don't go cut out to one man, but I had a duba zancen da Allah ke ya gurin ba. Da ka iya gani kaman ziyara a cikin
tawo. That is not at all.
Amma ko ba ita ce ko kadan ba.
The verse means.
Abin da ayat ke nufi.
Will you not look away from me?
Ba za ka ko du ka daga idon ka daga kallo na ba.
Let me alone till I swallow my saliva.
Kabarni iya haɗa miyawu da ke cikin bakina.
Context of a verse.
Ainihin ko zance da ake yi a wannan aya.
Determines what it means.
Ita ce za ta iya baka ma'anar aya.
Even as thing I pointed out.
Kamar yadda ma'anan na iya nuna maka anan.
Even Proverbs.
Har ma da karin magana.
Context, context, context.
Zance, zancen da ake magananta a gurin tana da muhimmanci.
So many debates about theology.
Akwai ko muhawarai da yawa akan tauhidi.
Can solve simply by reading.
Wannan ko za a iya magananta ta wurin karantawa kawai.
The five verses before.
Idan ka karanta aya biyar kafin wannan ayar.
And the five verses after.
Sannan kuma aya biyar da suka wuce gurin.
I don't know how many times.
Kuna ganin sau nawa ne
People have confronted me.
Mutane suka same ni.
Going, but.
Sister, ama ka duba nan, ka duba.
I remember the Nyango Restaurant.
Na tuna lokacin da muke a Bayango.
There were theological professors.
Akwai ko ainihin malaman shehu ta tauhidi.
They were going, but look at this verse. This proves women can preach.
Suna cewa ka duba wannan aya ga inda Allah ya ce amma littafi ya ba da dama mata su koyarwa.
It's like, well, let's just read on from there.
Then I say, Marco, bari mu duba daga wannan wuri.
Are you willing to sit down now because you're obviously wrong?
Kuna za ku iya zaunawa yanzu mu duba da shike akwai kuskure a ciki.
I don't even need to explain it. All I did was read it.
Ba ma kawai ma na yi wani bayani ba, karanta ayar kawai muka yi.
Just like anything else, like any other book.
Kamar yadda kace kowace irin takarda.
You can't pull something out of context.
Ba za ka iya ɗaukan abin da yake ba zancen da ake yi ba.
Use it as a thing authority. Context is what tells you what God is trying to say. And the key concept of biblical interpretation is you don't want to put your thoughts into God's mouth. You want to put God's thoughts into your mind and into your mouth. Removing things from context is the best and most easy way to put your thoughts into God's mouth. Peter has a term for that. Twisting the scriptures to your own destruction. Remember, the word of God is like a sword. You twist a sword, you lose a leg. God's not playing around. The way to destroy yourself is to not care what God is saying and just say whatever you want to say. I've seen this happen in church after church after church. Churches that have pretty decent theology.
I mean, at least you may want to wear the city, the matter, we need the city.
I mean, the churches.
Now, do you want to say, please?
When they have their theme for the year.
When the city, I mean, come, Magana, the city, that's one nation.
And I've walked in before. And God, I know they are going to lie about what that verse means. And I go and preach on it, of course. And go like, you think this is about the second coming of Christ. I remember one recently from Revelation. This has nothing to do with that. The practice in the churches in Nigeria is to ignore context. And that is how you put your words and claim they're coming from God. Here's another example of that. There's a song. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will be glad. And rejoice in it. And they think that means today. They think that means today. It has nothing to do with today. You're not supposed to get up in the morning and say, this is the day that the Lord has made. That I sang so badly. Psalm 118, verse 24.
Zabura
118:24. Verse 22 says, the stone which the builder rejected,
ita wannan duti da magina suka yi watsi da ita,
has become the chief cornerstone.
Ta zamanto babban kan girin.
This is the Lord's doing.
Wannan ko ita ce ayyukan Allah.
And it is marvelous in our eyes.
Wannan yin Allah ne kuma tana da kyau a fuskar.
This is the day.
Wannan ita ce ranar.
This is the day.
Wannan ita ce ranar.
You are to rejoice then.
Ya kamata ku yi murna a cikin ta.
We're supposed to rejoice in the day that Jesus Christ died.
Ya kamata mu yi murna a ranar nan da Yesu
Almasihu ya rose from the dead.
Ya kuma tashi daga matattu.
It's talking about the day of the resurrection. The day when the builders rejected Jesus Christ. He did a miracle by blinding their eyes to the point that Sodom and Gomorrah, with all their perversity, would have repented in sackcloth and ashes.
Har ma za su iya zama cikin rigunan toka.
But Israel,
amma kuma bani Israel,
rejected it.
Sun ko ci tayayya da wannan.
This is marvelous.
Wannan ko babban abu mai kyau.
This is something we're supposed to step back.
Wannan abu ne da ya kamata mu tsantsaya a baya.
And go, this is unbelievable.
Mu ce kai wannan babban abun mamaki ne.
And then we're supposed to rejoice.
Sannan kuma sai mu yi farin ciki.
Because without that,
saboda idan babu wannan,
none of us would have been brought into the kingdom.
Babu wannan wanda za a iya kawo cikin mulkin Allah.
That's the day we're to rejoice in.
Wannan ita ce rana da muke farin ciki a cikinta.
It's about remembering.
Ita ce ainihin tunawa.
What God did.
Abinda Allah ya yi.
To bring us in.
Ya kawo mu cikin.
So that we became a people.
Saboda mu zamanto mutane.
But we're not a people.
Wanda ko mu da ba mutane bane.